termes de spécialisation.
De spécialisation. Et
voilà quoi.
Mais... Voilà. Et moi...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan babban rana ta Juma'a. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare. Yau 27 ga watan Disamba 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumomin sojin Najeriya sun dage cewa ba su da masaniya a game da zargin da hukumomin Niger suka yi cewa sun girke dakarun Faransa a Najeriya.
Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro.
Sannan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina. Kamar kullun a yau Juma'a za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-680-6850. Amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine, inda aka kashe ko jikkata dubunnan dakarun su cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha, in ji Fadar White House yau Juma'a. A bayyane yake cewa shugabannin sojin Rasha da na Koriya ta Arewa suna ɗaukar waɗannan sojojin a matsayin tankar kuɗi, da kuma ba su umarni kan har-har kan tsaron Ukraine, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House John Kirby ga manema labarai. Kirby ya bayyana harin da sojojin Koriya ta Arewa suka kai a matsayin cikakkiyar ta'addanci. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron na ƙasa ya ce kuma mai yiwuwa ne shugaba Joe Biden ya amince da wani shirin taimakon tsaro ga Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Sojojin Isra'ila sun kai su mamaye asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza, inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da ɗaruruwan mutane barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Daraktan ma'aikatar Munir Al-Bush a wata sanarwa da ya fitar ya ce dakarun mamaya na cikin asibitin kuma yanzu suna ƙona shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da farmakin ne domin kaiwa mayakan Hamas hari a kusa da asibitin. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce asibitin ya zama mafaka ga ƙungiyoyin ta'addanci kuma ana cigaba da amfani da shi a matsayin maɓoyar 'yan ta'adda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 da suka hada da 'yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwalensu da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar 'yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane kusan 80, kuma mutum 11 ne kawai suka tsira. Magajin garin Marina a yankin Kayes na kasar Mali ya shaida AP cewa yau Juma'a an gano bakin haure 8 daga cikin mutanen da suka mutu. Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya sanar da rufe dukkanin sojojin kasashen waje. Sonko, wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba, ya sanar da rufe sansanonin ne a yau Juma'a a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriyar ya yanke shawarar rufe dukkan sansanonin sojin kasashen waje nan gaba kaɗan, in ji shi, tunda Faransa ta bar Mali, Burkina Faso da Niger, inda ta fara shirin ficewa daga ƙasar Chad a wannan watan, bayan kwashe shekaru da dama ana yin haɗin gwiwa na sojoji. Daga ƙarshe shugaba Joe Biden ya ƙaƙaba takunkumi kan Bidzina Ishimvili, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a Georgia. Ma'aikatar Betelmanin ta faɗi yau Juma'a cewa Ishimvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha. Navi Ishvili shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da Amurka ta akabawa ƴan siyasar Georgia a wannan shekarar. Takunkumin sun hada da rike dukkan kaddarorin waɗanda aka sakawa, waɗanda ya kasancewa a ciki ko wajen Amurka ko waɗanda za su shiga Amurka, da kuma hana tafiye-tafiye kan mambobi da dangin waɗanda aka sakawa.
Safilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madan Lato yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da cece kuce a game da zargin da shugaban kasar Niger Abdulrahman Tchani ya yi cewa kasar Faransa ta jibge dakarunta a yankin arewa maso gabashin Najeriya daura da kan iyaka da kasar ta Niger. Headquarter rundunar tsaron Najeriya ta mai da martani kan wannan zargi. Hassan Maina kaina ana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Tun dai bayan da shugaban kasar Niger General Abdulrahman Tchani ya yi zargin cewar Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da kasarsa, batun ke kara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece kuce. Akan haka na tambayi daraktan yaɗa labarai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko wani martani zai mayar.
Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar kowa da kowa ya sani.
General Gusau ya ce Najeriya na da ƙarfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen ƙasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba.
Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta, za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun kikiro da sansani a cikin ƙasarmu ba. Sojojin Najeriya jajirtattu ne. Mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma Najeriya ta samu ƴancin kai. Muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe. So a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba. So wannan magana ba gaskiya ba ne.
Amma General, idan ka duba ra'ayin mutanen arewacin Najeriya sun fa amincewa da maganin cewa lallai akwai sojojin Faransa nan a yankunansu, musamman ganin cewa wani shugaban ƙasa ya fito ƙarara ya yi wannan zargi.
To wannan ra'ayi ne kuma ba ka iya hana mutane su faɗi ra'ayinsu. Mulki ake na demokaradiyya. Mutane kundin mulkin Najeriya ya ba su damar su yi magana. Amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu gaya ma mutanen gaskiyar lamari, kuma muna da damar mu faɗa ma mutane gaskiya, mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke.
Brigadier General Tukur Gusau mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Shi ma da yake tsokaci akan batun daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ya yi watsi da wannan zargi.
The issue of foreign base in Nigeria. We do not have any foreign base in Nigeria.
General Buba ya ce akan batun sansanin sojojin kasashen waje a Najeriya, babu wani sansanin dakarun ƙetare a Najeriya. Mun nanata wannan maganar fiye da soshurin masaki, babu wasu sojojin kasar waje a cikin Najeriya. Duk wanda ke wannan magana to san rai ne zalla, ba gaskiya yake faɗa ba, kuma na da wata manufa ɓoyayya. Mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasarmu ba don cimma muradinta. In kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasarka, sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai. Don haka ba za mu yarda da wannan ba. Na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a Najeriya. To gaskiyar magana shi ne wannan batu ba gaskiya ba ne. Yana da ya sanya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai.
One of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country.
Kalaman daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Manjo General Edward Buba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. To kada dai a sha'afa, shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartar da hukunci akan 'yan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu akan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na Boko Haram, barayin daji da sauran laifukan da suke da alaka da ta'addanci, da kuma idan aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba.
Evidence kasan in yazo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty, shine zaka kunta mutum.
Shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, anan ne za a yanke musu hukunci.
Madalla.
The escalation of domestic terrorist activities and the counteractions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment.
Shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya kenan, wato NCTC, da ke karkashin ofishin mai bayo shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, wato ONSA, Manjo General Adamu Garbalaka, ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya akan makumar waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya.
Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities.
Daga bisani na nemi ƙarin bayani daga shugaban cibiyar ta NCTC, Major General AG Lakka.
The reason din wannan kiran da muka yi ma journalists ne, muna so su san abubuwan da muke yi a center din tare da Ministry of Justice. Akwai jari'a wanda aka kama laifin ta'addanci, mu sanar musu number din cases din wanda aka yi prosecuting, wanda aka gan suna da offense, wanda ba su da laifi, abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi, duk mun sanar musu yau.
Director mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta.
To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines.
Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga. Daga shekara ta 2017 zuwa yanzu, an yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na Wawa da ke Kainji a jihar Neja. A kashin farko an yi shari'u guda 282, inda a guda 50 aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci. Aka sallami guda 203 saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu. Sannan aka maida ƙarin shari'u 28 zuwa birnin Abuja don ci gaba da sauraron shari'a. A shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400, inda aka zartar da hukunci akan 'yan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu. A watan Disamban bara, wato shekara ta 2023 kuwa, an yi shari'u guda 25 ne, inda aka samu 14 da laifi kuma aka yanke musu hukunci. Kana aka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma dage shari'u guda 10. A watan Yulin wannan shekara na 2024 kuwa, kimanin shari'u 253 ne aka yi, inda aka samu 'yan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas musu da hukunci. Wasu 85 kuma laifi ne na samarwa 'yan ta'adda kuɗaɗe. Kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya.
ICC criminalities.
Na nemi ƙarin bayani daga Malam Zakari Mijinyawa, Director Sashen Shari'a a ofishin mai bayo shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Ko 'yan ta'addan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya, to shin yanzu za a kai su kotun duniya ne don su fuskanci shari'a?
Najeriya ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya. Wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla na mutane da yawa da ake kira genocide, ko na yaƙi, ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai. To irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases. Ko wannan shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, anan ne za a yanke musu hukunci. So ita ICC din nan duk ƙasashen da suka sa hannu suna buƙata su ga cewa waɗannan ƙasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka. To duk shekara sukan zo su bincika su ga waɗannan kasashe shin suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci to abin da ake nufi kenan anan ne Najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci babu dan Najeriya da za a fitar da shi a kai shi wani kotu
Malam Zakari Mijinyawa Director mai gabatar da ƙara na tarayya Muhammad Babadoko yayi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta ga waɗanda aka same su da laifi
for which some of the defendants were sentenced to
wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin daurin shekaru 60 wasu shekaru 75 wasu ma daurin rai da rai aka yi musu
to life imprisonment
a tambayi shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya Manjo General Adamu Garba Lakka ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800
evidence kasan in yazo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine zaka hukunta mutum amma dai akwai doubt ko kadan ne yanda abuwa suke bai kamata kai convict mutum ba ya su be beyond reasonable doubt
a bai dai kungiyoyin kare haƙin bil adama sun sha sukar jami'an tsaron Najeriya akan yiwa yancin dan adam karan tsaye a yayin da suke yaki da 'yan ta'adda to shin ko yanzu menene sabuwar canza ga Malam Zakari Mijinyawa
kaga kamar misali yanzu shi mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro yafi shekara 20 yana aikin tsaro kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na EFCC wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abun so sabon tsari da yazo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam to shi kanshi dan boko haram dan adam ne kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi yayi bayani in an ga shedu sun cancanta a yanke mai hukunci wanda in shedu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi ya tafi so gaskiya an samu canji sosai su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaƙi na ta'addanci
Malam Zakari Mijinyawa Director sashen Shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka tunana Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu kasance lafiya.
To an gaishe ka Hassan Maina kaina. Masu sauraro lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-6-6-5-0. Mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin Gitata, Karlaka Gombet a jihar Nasarawa.
To mai agogo me ke tafe da kai a yau?
Na ji daɗin samun ku wato kiran da zan yi irin na satin da ya wuce ne maganar hanyar mu tsakanin Kefiya zuwa Kaduna.
Haka.
Tsakani da Allah muna kira gwamnatin Najeriya. Wannan hanyar ta daɗe ta kai kusan shekara 40 da wani abu. Kaga tana buƙatar gyara. Wallahi ko yau da na ji hanyar nan sai da motoci bakwai sun lalace a ranar kan hanyar. Muna roƙon gwamnatin Najeriya don girma Allah irin fata-fatan da suke yi su taimaka su kai mana ko za mu ɗan ji daɗin rayuwarmu ba.
To muna fata wanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace yanzu har yanzu dai muna jihar Nasarawan wake kan layi.
Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bare-bari.
To na
zan yi bayani ko kuma in yi lokaci a kan tsamin dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar wanda yanzu ga ana sai tambarwa a kan ganin sun zo karanta da suke Najeriya.
To
wannan dai Nijar da Najeriya ya duka 'yan uwan juna ne.
Na'am.
Kuma ya kamata kowane bangare su kai ciki a nisa wajen ganin ɗaukar mataki a kuma tsorara da suke a kan wannan zargi da ita ne zai suke yi kuma na ji su ma sani suke za su bincika ta wannan abin a duba ne su fata ce ni zai da Najeriya na samun sani da ta kaka bayan wani juna ne muna fatan za a fahimta juna su ma zai na lafiya.
To mun gode Malam Bashir Tera daga jihar Nasarawa kuma za mu koma jihar Zamfara. Wa muka samu daga jihar Zamfara?
amincin Allah ya tabbata a gare shi matsayin manzon Allah ko kana tsuru sai ni ne gante tsakkai da kungiyar wata jawa ta karkara da
yarda amin kai ma haka mallam Nasiru muke tafa da kai
to gaskiya tsakani da Allah muna dinga da fatan alheri irin gudunar da kuke fada ku samu sabon ubangiji Allah ya kare kanku
amin
na farko za a yi tare da jama'a ko wani kitani ne da ke tafi an karewa masu cikin karewa ne ke tafi fatan alheri kamar irin gwamnatin jihar Borno baba da na Umar Zulu
to muna gode da wannan kira naka mallam Nasiru da alamu mun samu wani kira daga jihar Bauchi wake kan layi
to kana shugaba kai karamar da kuma mutum da har ko
to mallam shugaba me yake tafi da kai
Alhamdulillah sai muna godewa Allah mu muna godewa don dan majalisar mu wannan rukun babba ne da rabon mashina da yayi a wannan sati
na'am
kuma ina kare ke da Maryam da ya rabon mashinan nan ko wanda bangare sai samu kamar su kuma an yi tsafta
na'am
sai ka kamar yanda ya rabon kitafa da 2008 ya raba a wani bangare ya kamata ya zama to ko wani bangare a karamar hukumar mu tamban sun amfana da wannan alheri da yake yi sannan abu na biyu ina kira da dan majalisar mu na jiha
na
rokun shi kuma ya koyi da abin da honorable babu alewo yayi da kudi da honorable ne
to layin ka yana rawa mallam shugaba kuma daga jihar Bauchi zamu koma jamhuriyar Niger wake kan layi daga Niger
assalamu alaikum wa isa ma'azu
wa alaikum assalam
me magana umma mallam ali shugaban kula mule arewa dogon duta kan jihar Niger
to mallam
ina zan bada shi bisa ga wannan kokowa ta gargajiya da aka nan cikin Niger
mallam
ka anan cikin jihar Matadu to
na'am
to sai naga kokowa ta gargajiya ce amma yanzu sai naga aba ana ta musu rukuni ma wanda bai dace da ita ba sabida alƙalin wasa a ce bai yi kokonci aka dan kokowa sai ga wani dan kokowa ya taso ya ci shi bai yarda ba a kai bidiyo a jibo bai kama ta ba tun an ke sa zumunci na kenan wasa da zariya ce dan ka da ka kai mai gobe kada ka kada wani
na'am
na gode miki America umma mallam ajina shugaban kullum murri a dogon duniya kai jahorin
ni umma muna godiya mallam umma da gudunmawan ka daga jamhuriyar Niger kuma za mu koma Kaduna garin gwamna wake kan layi
to sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna
barka dai mallam Ibrahim yake tafa da kai
to ni ra'ayi na ina jajanta ma mutanen garin Sokoto da wannan jarabawa ya same su na hari da aka kai bisa ga kuskure ya fada kansu irin wannan hari na kuskure ba shi ne na farko ba gaskiya abin takaici ne a ce ga sojojin saman Najeriya a ce ana ta maimaita irin waɗannan kurakurai yana da kyau ga gwamnati ta sake sabon tsari na irin wannan kai hari kuma a dinga ɗaukan mataki wanda duniya za ta gani kiri-kiri hakan zai sa a yi takatsantsan wajen kai harin nan na gode a tashi lafiya
kuma mun gode sosai da gudunmawan ka mallam Ibrahim daga Kaduna kuma za mu nufi jihar Nasarawa wake kan layi
Assalamu alaikum sunana Shafale Kati Madadi dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Hajiya Aisha barka da yi
Wa alaikum assalam Shafale me ke tafa da kai a yau
To gaskiya abinda nake tafiya da shi shine maganan da shugaban kasar Niger ya faɗa dan ba rani da ya kawo rani
Na'am
kuma ina jawo hankalin shugabanni na Najeriya musamman security ya kamata in suna bacci ne su tashi a bacci an bude musu ido kuma an kunna musu toci su san abinda yake faruwa a baya naji yana kira sunayen lakurawa waɗanda suka zo kasan nan namu Najeriya to saboda haka sojojin Najeriya su bude idonsu su kunna toci su ga abinda yake faruwa dan mu samu musamman arewa ana kokari a zuwa tarwatsa cewa Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya kuma Allah ya kawo mana suki
Amin mun gode Shafale daga jihar Nasarawa za mu nufi jihar Kogi wa muka samu daga jihar Kogi
suna magana da Jiniya Dalwa a Jakuta jihar Kogi
to Jiniya me ke tafi da kai
wanda ke tafiya da ni kasafin kudin da aka yi biliyan nan don Allah a ji da talakawa kaga an ji da gafara sa ba mu ga kafofata kuta
na'am
tsakani da Allah. Wannan kasafi a ce an yi kuɗin da cikin kai da jin kuɗin hankalin ka yarda, to talaka ba su san da wannan aji da talaka a tausaya ma talaka. Muna cikin kangi a Najeriya yanzu ake talaka ba a rushe ma arewa. Wallahi abun an ci da la haula wala quwwata.
To mun gode sosai da gudunmawanka daga jihar Kogi, bari mu nufi jihar Niger. Wa muka samu daga Niger?
Ina magana Alhaji Muhammadu Dambon Baure daga nan garin Ibeto.
To ma Alhaji, me ke tafi da kai?
Abin da ke tafi da ni akan wannan magana na ɗan Nijar ɗin ga da ake cewa wai an haɗa kai da su ana cutar.
Na'am.
To menene me ya dame su? Ba su da gaskiya ne, in da suna da gaskiya suna ganin cewa za a kai musu hari ne ko menene? Kuma ta kanmu muke yi nan. Amma balle a ce a je a yi gayyan wani sanai zo a tura ma wannan ɗan uwa muke da mu da su sani. Duk abin da ya taɓa mu ya taɓa su. Ko sun taɓa mutum ya fasa tsawa in dai mun ji wala sun da mai bakin tafi. Balle har mu daga nan a ce a haɗa baki da su a ce ba mu yi wannan daga ajiya.
Na'am.
Ba ta shi lafiya.
Mun gode sosai Alhaji Muhammadu da wannan ra'ayi naka daga jihar Niger, bari mu koma jihar Nasarawa.
To salamu alaikum. Alhamdulillah.
Wa alaikum
salam.
Na'am.
Dan salamu alaikum da jihar Nasarawa.
Garba Sale.
To alhamdulillah.
Me ke tafi da kai?
Abin da yake tafi da mu shine musamman magana hanya. Na farko dai mu a nan jihar Nasarawa hanya da aka yi daga Akwanga zuwa Lafiya gaskiya alhamdulillah muna yawa ainihin gwamna injiniya ya yi zai fatan alheri. Da wannan ne za mu yi kira. Misali abin da ya kama daga Akwanga ya kai ga Mararaban Jos. Gaskiya muna roƙo gwamnati ya ta duba wannan hanya. Sai kuma abin da ya kama daga Jibin ya kai zuwa ga Fafe kuwa. Wato hanyar nan tsohuwa da ake al'umma na amfani da ita. Ita ma wannan gwamnati ta tarayya ta duba sannan daga ke zuwa Bauchi wannan hanyar tana da buƙatar gyara. Muna fata wannan gwamnati mai albarka za ta duba waɗannan hanyoyi domin shi ne hanyar da mu talakawa muke yi moran demokuraɗiyya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin. Mun gode Malam Garba, kuma muna fata waɗanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace. Ta haka za mu ƙarƙare ɗaukan wayoyinku a yau. Madalla, to yanzu gasar filu ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine, inda aka kashe ko jikkata dubbanin dakarunsu a cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha, in ji fadar White House a yau Juma'a. Sojojin Isra'ila sun kai su mamayen asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza, inda sauko na manyan sassa tare da tilasta marasa lafiya da dama wato barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 ne da suka hada da 'yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwale da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar 'yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane 80 kuma 11 ne kawai suka tsira daga cikinsu. Firaministan Senegal Usman Sanko ya sanar da rufe dukkanin sansanonin sojojin kasashen waje. Sanko, wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba, ya sanar da rufe sansanin ne a yau Juma'a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriya ya yanke shawarar rufe dukkanin sansanonin soji a kasashen waje nan gaba kaɗan, in ji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba takunkumi kan Bidzina Ishvili, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a ƙasar Georgia. Ma'aikatar Baitul Mal ta faɗi yau Juma'a cewa Ishvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha.
To masu sauraro, da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Sai zuwa gobe da safe misalin ƙarfe 6, a ji a wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu sallama da ku, muna ta iyalan marigayi Alhaji Alhassan Mai Tifa da na Alhaji Usman Odoji farin cikin daurin ƴaƴansu Faruk Alhassan Mai Tifa da amaryar shi Maryam Muhammad Walida, wanda za a yi gobe a sabar da 28 ga watan Disamba da misalin karfe 1 a masallacin Baba Tando a garin Bukur. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Rob McLean. Ni Aisha.